To masu sauraronmu, barkanku da hantsi ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai a birnin Homs dake yammacin Siriya jiya Asabar sun halaka mutane 42 ciki har da wani babban jami'in leken asirin tsaron ƙasa. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan Adam a Siriya ta ce mahara da dama ne suka tarwatsa kansu daura da hedkwatocin hukumomin leken asirin tsaron ƙasa da kuma na soji. Wata kungiya mai alaka da Al-Qaida ta yi ikirarin kai hare-haren da cewa wasu mayakanta ne su biyar suka afka ma wasu gundumomi masu tsananin matakan tsaro a tsakiyar birnin na Homs. Birnin ya kasance ƙarƙashin cikakken ikon gwamnati kusan na tsawon shekaru uku. Bashar Al-Jahwari, wani jami'in shiga tsakani a madadin gwamnati, ya gaya ma manema labarai cewa yana fa ganin an kai harin ne da nufin kawo cikas ga shirin tattaunawar zaman lafiya da za a yi a Geneva. Waɗannan hare-haren bama-baman da suka bararraka birnin Homs wani saƙo ne na 'yan ta'adda kan shirin na Geneva, kuma muna shaida ma kowa cewa an gane saƙon, kuma wannan babban laifin ba zai wuce haka kawai ba, ba tare da martani ba a cewarsa. Jami'an sojin Iraki sun ce dakarun da ke samun goyon bayan Amurka na fuskantar matuƙar turjiya yayin da suke daɗa dannawa cikin rabin sashen birnin Mosul daga yamma, wanda shi ne kaɗai wurin da ya rage a hannun ISIS a Iraki. Laftana Kanar Abdul Amir Al-Muhammadawi ya gaya wa kafafen labarai wato na Faransa cewa da dama daga cikin bataliyoyin da suka kwato filin jirgin saman Mosul a yanzu haka suna dannawa zuwa tsakiyar birnin, inda suke fatan sake kwato ƙaramin ofishin jakadancin Turkiya da kuma sauran gine-ginen gwamnati. Daesh wato ISIS na amfani da gidaje cike da farar hula a matsayin garkuwa, a cewar Al-Muhammadawi ga kafar labarai ta AA wato AFP. Mayakan sun kuma shiga cinna wuta kan tituna don su ɓadda kama, kuma sun shiga yafa zannuwa a saman matsattun hanyoyin da suke bi a cikin birnin saboda kar a hango su daga jiragen sama na sintiri. Kafar labaran kurdawar Iraki ta bayar da wani rahoto da safiyar jiya Asabar cewa an kashe ɗaya daga cikin mai aiko mata labaran yaƙi yayin da take tura labaran yaƙi daga Mosul. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shirin shugaban Amurka Donald Trump na ware dala triliyan ɗaya don gyara madafun gudanar da harkoki a ƙasar shi ne abinda gwamnonin jihohin ƙasar za su fi mai da hankali a kai yayin da suka taru a birnin Washington don tattaunawa ta kwanaki uku. Sauye-sauye a ɓangaren lafiya da ilimi da yaƙi da kwarmata bayanan yanar intanet su ne batutuwan da za a fara ja'a a kai a yayin tattaunawar ta shekara-shekara ta gwamnonin dukkan jam'iyyu ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira National Governors Association NGA. Gwamnan jihar California Jerry Brown ranar Juma'a ya bayar da sanarwar ware dala miliyan 437 don tunkarar ambaliyar ruwa da sauran matsaloli na bazata bayan fargabar da ta biyo bayan fashewar da wata babbar madatsar ruwa ta kusa yi saboda cika, al'amarin da ya tilasta ma mutane wajen 200,000 tserewa daga muhallansu. A nan Amurka, an zaɓi tsohon sakataren ma'aikata Tom Perez a matsayin sabon shugaban jam'iyyar Democrat a jiya Asabar, inda aka aza masa nauyin sake gina jam'iyyar da ta galabaita bayan cin zaɓen da ɗan Republican Donald Trump ya yi. Perez, wanda ya yi aiki ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama da kuma ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar Minnesota Keith Ellison, su ne suka kasance na gaba-gaba a takarar. Perez, wanda shi ne ɗan jinsin Latino na farko da zai riƙe wannan muƙamin, ya ci zaɓen da ƙuri'u 235 akasin 200. a fafatawar wato zagaye na biyu wanda akasari ke ganin an yi ne a fakaice tsakanin tsohuwar yar takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton da babban abokin karawarta wato Bernie Sanders. Nan da nan bayan zaben sai Paris ya nada Ellison mataimakinsa, kuma mambobin kwamitin zartaswar jam'iyyar sun amince da nadin Ellison da yayi. Perez, wanda ake masa ganin dan gaban goshin jigajigan jam'iyyar ne, iyayensa baƙaƙen fata ne masu ruwan Latino, wato Dominican da suka shigo ƙasar Amurka. Shi kuma Ellison, wanda mai ra'ayin sassauci ne, shi ne musulmin farko da aka zaɓa ɗan majalisar tarayya a Amurka. Ƙasar Pakistan ta bayyana jiya Asabar cewa ta shiga tattaunawa da Afghanistan kan batun kafa wata 'yar runduna ta haɗin gwiwa ta yaƙi da ta'addancin da ke damun ƙasashen biyu, wanda akan ƙetare kan iyaka a aikata, kuma duka ɓangarorin biyu za su ɗau matsayi a hukumance mako mai zuwa. Sartas Aziz, mai baiwa Prime Minister shawara kan harkokin waje, ya gaya ma manema labarai a Islamabad cewa zai ƙara tattaunawa kan wannan batu idan ya gamu da ministan harkokin wajen Afghanistan Salahuddin Rabbani a bayan fagen taron yankin wanda za a fara yau ɗin Lahadi a Islamabad. Ya ce Rabbani ya tabbatar masa cewa zai kasance a wannan taro na ƙasashe goma na tattalin arziki tare kuma da wasu manyan jami'an Afghanistan ɗin. Aziz ya ƙara da cewa ƙasashe biyun na ɗaukar ta'addanci a matsayin bala'in da ya shafe su bai ɗaya, don haka sun amince su haɗa kai wajen tunkarar al'amarin. Shugaba Donald Trump ya nuna ba zai halarci liyafar cin abinci ba da ƙungiyar masu wakiltar gidajen jaridu a fadar White House da akan yi shekara-shekara, wadda wata babbar liyafa ce da shugabannin ƙasa sukan halarta saboda muhimmancinta a siyasance. Saura watanni biyu a yi wannan liyafar, to amma tuni Trump ya ɓarko labarin cewa ba fa zan halarci liyafar cin abinci ta ƙungiyar wakilan gidajen labarai na fadar White House ba ta wannan shekarar. Ina ma kowa fatan alheri da kuma fatan daren liyafa mai kyau. Kwana guda gabanin nan, Trump ya caccaki wasu 'yan jarida da ke turo labaran fadar White House da wasu kafafen yaɗa labarai, waɗanda ya yi imanin cewa suna yaɗa labaran ƙarya game da gwamnatinsa a wani babban taro na 'yan ra'ayin riƙau na ƙasar. Kuma 'yan sa'o'i bayan nan, wani hadiminsa a fadar ta White House ya hana wasu manyan kafafen yaɗa labarai shiga dandalin hira da manema labarai. To labaran kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To masu sauraronmu, saboda wasu matsalolin da suka fi ƙarfinmu, ba za ku saurari ko ku ba za ku samu jin shirye-shiryen da kuka saba ji a rana ita yau ta Lahadi ba. Saboda haka ga wannan.
This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo akan mitocin da aka saba, wato 19-22-31 da mita 49. Sannan ana iya jin kai tsaye lokacin da muke watso shirye-shiryen nan, ko kuma duk lokacin da aka bukata ta duniyar gizo, wato hanyar sadarwar internet akan sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Sannan masu sauraro a jamhuriyar Niger suna iya sauraron mu ta gidajen rediyon Amfani FM da Sarauniya FM da Fara'a FM da kuma Nomad FM. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed a birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan lokacin. To a saboda wata 'yar tangarda da muka samu, ba za ku ji shirye-shiryen da muka saba gabatar muku a wannan lokacin ba, to amma kuma ba za mu bar ku haka ba. Muna tafa da wasu jerin waƙoƙi na da da na yanzu, cikin su da waƙoƙin Dr. Mamman Shata da Magajiya Dan Batta da Alhaji Musa Dan Ƙwairo da Muhammadu Dan Anace Gandi Sakkwato. A cikin mawakanmu na zamani akwai irin suna Zipi Asnanich da Adam Hassan na Gudu da Maryam A Baba kai har ma da Shetiman mawaka wato Shetiman Mansur wanda ake ji da wannan waka da yiwa Maryam America.
Maryam America na marai, Voice America na marai, na marai ta tattu sahihai na duniya. Sikan zage gaskiya ko mun kace ta sikan zage gaskiya ko mun zafin ta labaran ta tattu sahihai na duniya.
Haka yake Shetima Mansur, to kamar yadda kuka ji saboda wata ƴar tangarda da muka samu yau ba za ku ji shirye-shiryen da muka saba gabatarwa a wannan lokacin ba, amma kuma ba wai haka za mu bar ku ba, a gyara zama za mu faro da wannan waka ta Dr. Mamman Shata, waka dai ma sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka fara fito da Shata a fagen waƙoƙi na ƙasar Hausa lokacin da ya fara fitowa da salon waƙar sa ta Kalangu. Margayi Dr. Mamman Shata aka ji da wannan waka ta sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, wakar da a lokacin da ya fara rera ta ta sa salon wakarsa ta fito fili ta kuma bambanta da wakokin da aka saba ji a wancan lokaci, wato irin wakoki na yabo, wato kamar su kotso da makamantansa da ake ma sarakuna. Yanzu bari mu juyo ga wannan zamani, kuma bari mu gayyato Maryam A Baba wadda aka fi sani da Maryam Sangandale da wannan waka tata mai suna Rabo, wakar da tana ɗaya daga cikin wakokinta da suka shahara a wannan zamani. Ga Maryam.
Shanka
Baba da wannan waka tata mai suna Rabo. Yanzu bari mu sake komawa mutuno jiya da wannan waka ta Muhammadu dan Anace Gandi Sakkwato Margayi, wato waka nan dai ma dan Dunawa, kuma ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da lokacin da yake raye ma yayi magana game da wani mawaƙin da yace ya sace masa wannan waka. Ga wakan nan ta dan Dunawa.
Ho da yake la 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 ho da ji
da la la ya ji koina
saiwa daga ya bala ba ma ba daga wanga ba Allah ga da muna ga da sha gusuci muna ba doro ga laiba
baza gagi wa mashadafi
gagi mai kashi guda bangi mai giyan baka matolo gagi kanduna magi
dain kawoke bogon kaduna bama ahal banda bindiga bindiga in kashi takai
ko hano kashi yakai
Ujina gida dam ni na se aka ce ma da daura
ana kira ba tolo kale tanu na amaki
ustaji samari mutunda
take na ra muhammadu
sariki mamam bashar
lawa yelela magadindu
sariki mamam bashar
lawa narama
da ka samu duniya Allah
baka da ila
kuma Allah ya saka na gana
da annabi
sarikin zulluba waje kan kola
haje ya bagire man da kai baji
sarikin ma shi ya sawo doki ya bika mani kuma sarikin aje waje kan
kola
da kwenje kedem haki tachi ko aja kadambe badadi za shaba yanzu kana kashi na hira na yare da bale garin gasa
kana da majoya kana bazoro kana tando na maji
aga za jana ramman jo aga da yawa gataka inde kwana nikai ina tuna burgediya
hasan
kuma in yawo nikai ina
tuna burgediya hasan
kin wani aiki nikai
ina tuna burgediya hasan
nida ibalan
da nidi zolan do do selanda ya pone umahiya
na lana da mun ka zo yakin umahiyam
lana ko ka dangare Allah ce ta ya mutu ba dole ga dai tanduna ba magi
landa hatan za yana wuyin yakin umahafiya ya do badar wuri yakin umahafiya jirgin sama yayi dubu bakwai mota ta dubu bakwai banda kuma dubu bakwai bazo ba kuma dubu bakwai kulata turnike sama kuma ta turnike bisa da canne gada mala kuma sai ne gajan ido sai ne
da baje da na burge diya hasan
Margayi Muhammadu dan Anace Gande Sakkwato da wakar dan Dunawa ban mu sake komowa ga wannan zamani da kuma wannan waka ta jigida wanda Nazifi Asnanich ya rera
Jigida zo ya tantar ko ya tantar bai kama ba jigida na zagin kowa wani ayi dan sababa jigida zai jan kunne in ka zagin barama ba sabonin kyanwawa
so wannan bai daina ba
ciki ta zo ya tsaga hanya
nadane sa ko bai kariya ba
ciki da duka bin da ka shuka
kokara na za ka yi girma
ga shi dai ka so ba
halin ko bai sauya ba
bin neman mata ya tana yan sa bai
daina ba
ta lullaba kanta bai ma san kowa
ce ce ba
ya bi ka baya sai da dawai go sun kai
anba
daga fuskar ka da sagana yau ta ci gida
ga ka ba ba ba
gaida Nazifi da wani waka ta sa mai suna Jigida ɗaya daga cikin matan da suka shahara tun shekaru aru-aru da suka shige wajen waka a kasar Hausa ita ce magajiya Danbatta wato mawaƙin nan da mai mata roƙo yake bayyana ta a zaman komanda ta masu waka Soriyo ga wakar ta nan ta Lilo mai kare dan jemage
zaki wakan Lilo zamu kira mutanen duniya wanda muka ci gashin su babu hayaki to bismillah magajiya Danbatta
nayi godiya na gode auje go baka
masu sauraron mu kamar yadda nace sai fa amana aikin gafara a yau dinnan saboda tangardar na'urar da muka samu nan dai muka kawo ƙarshen shirin mu na hantsi ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.